To sashen Hausa ne fa na murya Amurka yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da Mania FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka da fatan mun yi lafiya. Usman Ahmad Kabara ne da Nazir Ahmad Hausa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia a cikin shirin mu na la'asariyar yau. Lahadi 16 ga watan Afrilun shekarar 2017 da farko bari mu fara da labaran duniya amma kamin su.
Kasar Koriya ta Arewa ta kaddamar da gwajin makami mai linzami da basu yi nasara ba a yau Lahadi. Yan kasar Turkiya na kada ƙuri'ar raba gardama domin maida shugaban kasa mutum mai cikakken iko don fita daga tsarin zaben firaminista na tsarin yan majalisar dokoki. Dubban mabiya addinin Kirista ne suka daure wa bincike da kuma shingayen tsaro da aka kafa a dandalin St. Peter Square wanda aka cika shi da furanni domin bikin Easter a yau.
To za mu ji a cikin cikakkun labarai an jima kaɗan. Masu fashin baki na 'yan Najeriya suna ganin cewa wasu miliyoyi da aka samu a Lagos hukumar kuma leken asiri TNI ta ce nata ne anya kuwa akwai fasake.
Babu cikakkiyar alaƙa tsakanin ɓangarori daban-daban na tsaro na ƙasa. Kuma wannan yana nuna cewa akwai ƙoƙari na raina hankalin 'yan ƙasa.
To wannan maganar tasu da suke ya kamata su kansu a hukunta su saboda ba ma ya kamace ce ne da a ce wai kuɗinsu ba ne ba ma a wurin.
To sai mu ce sai a yi dakon wannan rahoto. A jamhuriyar Niger kuwa shugaba Muhammadu Isufu ne da ya gana da shugabannin ɗaliban ƙasar wanda suka samu saɓani. Shin menene makasudin wannan ganawa tasu?
Saboda a ce an sha hukuka yan makaranta duka na gida da wannan awoje shi ne biyan albashin yan makaranta da aka tsaisuwa za a buɗa shi. Bancin shi wannan sabon ƙuduri sabon takarda da wannan minista mai kula da karatu mai zurfi ya ɗauka mun tambaya da shugaban ƙasa a samu a jaye wannan takarda.
To kuma muna ɗauke da rahoto daga birnin Jos a Najeriya kan bikin Easter sannan akwai maimaitin shirinmu na duniyar Amurka. Yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Kasar Koriya ta Arewa ta kaddamar da gwajin makami mai linzamin da basu yi nasara ba a yau Lahadi. Duk da irin gargadin da Amurka ta yi na cewa za ta ɗauki tsauran mataki sakamakon irin wannan ganganci wanda ya haɗa da amfani da ƙarfin soja idan da dama. Kabarai da kwamandan sojin Amurka da ke yankin Pacific ya bayani ya ce makami mai linzamin Koriya ta Arewa ya fashe kusan nan take a yayin da aka harba shi a kusa da tashar jiragen ruwan yaƙi masu nutso a ruwa ta Koriya ta Arewa da ke Simpo a yankin kudancin Hamgyong a gabar tekun gabashin ƙasar. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence da ya isa Koriya ta Kudu a yau Lahadi domin tattaunawa akan tashin hankalin da ke tattare da shirin makamin kare dangi da kuma na makami mai linzami. An yi masa bayanin gwajin da bai yi nasara ba kuma ya yi magana da shugaban ƙasa Donald Trump kamar yadda ma'aikatan fadar White House suka ce. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ba da bayani a rubuce bayan gwajin inda ya ce shugaban ƙasa da mataimakansa na sane da gwajin makamin na Koriya ta Arewa da bai yi nasara ba babu wani ƙarin bayani da shugaban ƙasa zai yi akai. An ba da rahoton gwajin makami mai linzamin na yau Lahadi da mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya bane wanda ake walakabi da ICBM a takaice wanda Trump ya yi gargadin ba za a barin a harba shi ya faru ba domin zai kara wa Koriya ta Arewa damar matsawa kusa da bukatar su ta mallakar makamin kare dangin da zai iya barazana ga tsaron Amurka kai tsaye. Yan ƙasar Turkiya na kada ƙuri'ar raba gardama domin maida shugaban ƙasa mutum mai cikakken iko don fita daga tsarin zaben firaminista na tsarin yan majalisar dokoki. An bayyana zaben dai a matsayin zaben da ya fi kowane zaɓe muhimmanci cikin shekaru 84 na shekarun tarihin ƙasar. Zaben raba gardamar da ya raba ƙasar da magoya baya da kuma masu suka waɗanda suke kallon ƙasar za ta shiga cikin haɗari a nan gaba. A yankin Karikoy da ke Istanbul ana gudanar da zaben cikin sauri da kuma kazar-kazar tun da aka buɗe rumfunan kaɗa ƙuri'ar. Wani mutum ya bayyana cewar na zaɓa a'a domin babu wani abu makamancin haka a tsarin mulki na duniya kamar wanda suka gabatar mana a yanzu. babu ma'ana ta tarayya a cikin sa, ba demokradiya bane, babu komai a ciki. A ce an tattara karfin mulki akan mutum guda, misali idan wannan shugaban kasar tamu mutumin kirki ne na gaba fa. Ya ƙara da cewa kowa zai iya amfani da wannan damar ta mummunar hanya. Yankin kada kawai dai a al'adance yanki ne da masu adawa da shugaban kasa Tayyip Erdogan wanda yake kan gaba wajen kamfe din samar da canjin. Wata mata da ta kada ƙuri'a ta ce na kada ƙuri'a ne domin a bana son mulkin ya zama a hannun mutum guda, koda kuwa yana aiki ko baya aiki sosai, domin duk da haka muna da 'yan majalisu da ma'aikatan shari'a da masu yanke hukunci da mulki masu zaman kansu, ina buƙatar irin wannan mulkin ya ci gaba. A ɗaya bangaren kuwa akwai masu son ganin an canza tsarin kundin mulkin. Wani mai zaɓe ya ce na zaɓe domin amfanin ƙasata. Erdogan ya matsu a yi gyaran tsarin mulkin domin samun damar tafiyar da gwamnatin cikin tsari wanda zai baiwa Turkiyya damar fuskantar matsalolin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma jan ragamar tattalin arziki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka, HR McMaster, ya isa Kabul a yau Lahadi domin tattaunawa da shugabannin Afghanistan akan harkokin tsaro da kuma duba yanayin dakarun Amurka da ke ƙasar. Ziyarar McMaster ta biyo bayan kiran da kwamandojin sojin Amurka suka yi akan ƙarin dubunnan sojojin Amurka akan sojoji 8,400 da ke Afghanistan a yanzu haka domin karya lagon hare-haren 'yan ƙungiyar Taliban. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya karɓi McMaster a Kabul inda ya yi masa godiya bisa ci gaban tallafin da Amurka ke baiwa Afghanistan. A wani gajeren bayani da fadar gwamnatin kasar Afghanistan ta bayar a rubuce bayan tattaunawar ta ce Ghani da McMaster sun tattauna akan dangantakar da ke tsakanin kasashen guda biyu da suka shafi harkokin tsaro, yaƙi da ta'addanci da kuma farfadowa da kuma gina ƙasa. Mataimakin shugaban sojin ƙasar Afghanistan General Murad Ali Murad ya tabbatarwa da manema labarai cewar McMaster ya haɗu da takwaran aikinsa Hafnif Atmar bayan saukarsa a Kabul. Murad ya ce ziyarar babban jami'in na Amurka ta nuna irin ƙarfin da dangantakar da ke tsakanin Amurka da Afghanistan ta kawar da maƙiyansu, wato 'yan ta'adda. Dubban mabiya addinin Kirista ne suka daure wa bincike da kuma shingayen tsaro da aka kafa a dandalin St. Peter's Square wanda aka cika shi da furanni domin bikin Easter da kuma addu'a ta Papa Roma Francis ta shekara-shekara. Bayanin na Easter mai taken Urbi et Orbi, wato zuwa ga birni zuwa kuma ga duniya baki ɗaya. Kiristoci a faɗin duniya na bikin na Easter a yau Lahadi, ranar da suka yi imanin cewa Yesu Almasihu ya tashi daga mutuwa. Wannan ita ce rana mafi tsarki a kalandar Kiristoci. Bikin mabiya addinin Kirista na Easter biki ne da yake jujjuyawa, yana zuwa ne akan ranaku daban-daban a kowace shekara. Cocin mabiya addinin Kirista na ƙasashen yamma na bikin Easter ne a duk ranar Lahadi da ta biyo bayan cikar wata bayan rana ta daidaita da tsakiyar duniya, wanda ake kira a turance Vernal Equinox. Amma wannan shekarar ranar da 'yan ɗariƙar Roman Catholic da kuma na Protestant suke bikin Easter ya zo daidai da na cocin da ke bin daɗaɗɗiyar aƙidar Kiristanci ta Orthodox. Akasari bikin Easter na zuwa ne sati guda tsakanin juna, saboda cocin Kiristoci ta ƙasashen yamma na amfani ne da kalandar Grigori, a yayin da mabiya addinin Kiristanci na gabashin duniya ke amfani da tsohuwar kalandar Julian. Easter dai ita ta kawo ƙarshen sati mai daraja wanda yake sati ne kafin mutuwar Yesu Almasihu, wacce ta hada da ranar Alhamis, wato ranar da Yesu Almasihu ya ci abinci na ƙarshe da mabiyansa. Satin mai daraja ya kuma hada da ranar Juma'a, wato ranar da aka gicciye Yesu Almasihu.
To, labaran duniya kuka saurara daga bakin Nazir Ahmad Hausa daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington. Masu fashin baki da kuma 'yan Najeriya na ci gaba da sa ayar tambaya game da cewa miliyoyin dalolin nan da aka kama a wani gida a jihar Lagos da ke Najeriya, hukumar leƙen asiri ta NIA sun ce fanasi ne. To, ga rahoton baban gida Jibrin.
Yanzu haka dai allura na neman tono garma game da wannan kuɗaɗe na biliyoyin naira da hukumar EFCC ta ce ta kama a wani gida da ke nan Lagos, bayan da hukumar NIA mai leƙen asirin ƙasashe ta Najeriya ta ce wai kuɗaɗen nata ne. Gwamna Ayodele Fayoshe na jihar Ekiti ya ce abin ya bashi mamaki yanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa za ta ce ta kama wayannan maƙudan kuɗaɗe, sannan wata hukuma ta gwamnati ta buɗe baki ta ce nata ne. kuma ba tare da gwamnatin Muhammadu Buhari da ke ikirarin yaki da cin hanci da rashawa ta ce uffan ba. Gwamnan na Ikiti wanda ya yi suna wajen sukar gwamnatin na Muhammadu Buhari ya ce kalaman na hukumar NIA ya tabbatar da zargin da suke yi tun farko cewa babu wani yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin APC ke yi illa yaki da yan adawa da neman mayar da kasar mai jam'iyya guda daya tilo. To koya masana harkokin siyasa da na yau da kullun ke kallon wannan badakala, Dr. El Harun Muhammad mai sharhi ne kan harkokin siyasa da kuma kasa da kasa.
Ita kanta gwamnati da baki da amana ne ke kansu na tabbatar da gaskiya da adalci da ganin wannan canji ya tabbata. A cewar wannan hukuma ta ce kaza, wata hukuma ta zo ta faɗi wani bayani daban, wannan raina ‘yan ƙasa ne kuma wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba a irin wannan tsari na demokuraɗiyya da ƙoƙarin ganin an tabbatar da.
To sai dai kuma a yanda ake ci gaba da saurare da kuma kallon wannan badakala, su ma talakawan kasar sun fara nuna shakku da kalaman hukumar ta NIA, hukumar da aka dade ba a ji duriyar ta ba a fagen tsaron Najeriya.
Ya ba mu gansu da wannan bayanai ba saboda ba su da wata hujja. Hujjar da suke bada akai ba hujja bace ba, saboda bai yiwa a ce an samu wannan kuɗin amma kuma babu wani jami'in ma'aikata a gurin yanda yake tsaron kuɗin. Don haka wannan magana tasu da suke fada ba hujja bace ba. Kuma akwai renin hankali da kuma renin wayo da suke ma gwamnatin, saboda suna ɗaukar salon da aka ɗauka na magance cin hanci da rashawa tamkar wani abu ne wanda ba da gaskiya ake ba. To wannan magana tasu da suke ya kamata su kansu a hukunta su, saboda sun cinjinci a hukunta su maganganun da suke ba ma ya kamanci ce ne da a ce wai kudin su bane ba ma a wurin.
Yanzu dai abin jira a gani shine matakin da fadar shugaban kasa za ta dauka na shawo kan wannan lamari. Tuni dai ita ma gwamnatin jihar Rivers tace wayannan kudade da hukumar ta EFC ta kama a Lagos da kusan naira biliyan 13 kudaden ta ne da take zargin tsohon gwamnatin jihar kuma na hannun daman shugaban kasa Muhammadu Buhari, wato ministan sufuri Mr. Rotimi Amechi ya wawure a lokacin da yake gwamnatin jihar ta Rivers. Dai kokarin jin ta bakin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ya ci tura ta wayar salula. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
To a jamhuriyar Niger kuwa shugaba Muhammadu Isufu ne ya gana da shugabannin ɗaliban kasar biyo bayan zanga-zangar da ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. Sulam Muminu Barma ya aiko mana da wannan rahoto daga can.
Wannan shine karon farko da shugaba Isu Muhammadu ke ganawa da shugabannin kungiyar dalibai ta kasa tun bayan dauki ba dadin da aka yi tsakanin dalibai da jami'an tsaro a farkon wannan mako. Sakatare janar na kungiyar dalibai ta USN Usaini Sambo ya bayyana cewa shugaban kasar ta Niger ya yi musu alkawalin shawo kan wannan rikici da ya sanadiyar mutuwar wani dalibi guda.
Cikin alkulkan suka doka za a bude campus universitar ta Nyamai da Maradi. Abin da wanda suka yi wannan kashin gilla in Allah yarda da kwanaki masu zakwa za a sa komite na enquete saboda a san wane ne ba da izini da an kai wannan kashin gilla. Abokanan namu da aka kama suna deja an kai su gidan yari in Allah yarda kwanaki masu zakwa za a sake su.
A yayin wannan tattaunawa shugabannin kungiyar ta USN sun dauki alkawalin jan hankulan shugabannin rassan kungiyar ta dalibai a yankunan kasa don ganin sun janye matakin kauracewa ajin karatu da suka dauka a washegarin zanga-zangar ta 10 ga watan Afrilu.
Ina kira da kuda ‘yan makaranta nace kwanaki masu zakwa za mu koma biskan fagen karatu za mu zamnawa saboda mu ci gaba da tattauna da gwamnati saboda a ce an sha hukuka yan makaranta duka na gida da wannan awoje shine biyan albashin yan makaranta da aka saisuwa za a buda shi bancin shi wannan sabon kuduri sabon takarda da wannan minista mai kula da karatu mai zurfi ya doka mun tambaya da shugaban kasa a samu a jaye wannan takarda in ba shi ba in alƙalƙan da aka doka mun in ba a cika su ba za ku gani za mu komowa tsimi tsayin daka saboda a ce dan makarantar Niger duk inda shike ya samu ya shiga cikin hakkin nashi.
Masu kare hakkin jama'a sun yaba da wannan yunkuri na shugaba Isuhu saboda a cewar su yin hakan zai kawo ƙarshen kikikakar da ke tsakanin dalibai da wasu makarraban gwamnatin ta Niger. Malam Dambaje son Allah shine shugaban kungiyar farar hula ta Kadet.
Banci an yi wannan abin. Mutane suna cikin juyayi, suna cikin bakin ciki, suna cikin ceya sun tar da Allah waje da abubuwan. Sai mun kaga wasu hito da riga iko, suna kwatamta abin da ba ai ban wajen minista uku sun kai to sun kai maganganu. Mai ka tsaka bincika sai ka ga maganganun suna saba juna. Muna hasashen da yalla abin zai yi, kuma muna addu'a Allah shi bashi ƙarfin gwiwa. Duk wanda ya zama to ya sa hannun shi cikin wannan abu na ta'asi da an kai Niger da yan Niger da ellakul Niger to ya kamata shugaban kasa shi doki kulkin shi na ƙarhi duk wanda adda hannu ciki shi kai shugaban kotu sanda iko ta buke shi.
Shugaban kasar ta Niger ya umarci Prime Minister Birjira Feni ya gaggauta tantaunawa da wakilan ɗaliban kasar a keɓance kafin daga bisani ya sake ganawa da su a karo na biyu domin ya tabbatar wa kansa cewa komai ya kama hanyar tafiya yadda ake so domin ɗorewar karatu a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a birnin Jos kuma a jihar Filatan Najeriya, wakiliyarmu Zainab Babaji ce ta aiko mana da rahoton yadda bikin Easter ke gudana.
Mabiya addinin Krista a fadin duniya sun gudanar da bukukuwan tunawa da mutuwar Yesu Almasihu da tashinsa. Irin waƙoƙi kenan da al'ummar Krista suka rika rerawa a lokacin gudanar da bukukuwan Easter. Reverend Matthias Kutai ya bayyana mun cewa Easter lokaci ne na nuna kauna.
Easter lokaci ne da a cikin Ecclesia an kebe domin tunani da kuma bimbinin zuwan Isa Almasihu domin ya mutu. An sa wannan lokacin domin mu yi bimbini mu yi tunani. Ai ya zo ya mutu ya kawo mana ceto. To domin haka mukan zauna mu yi tunani domin ya karfafa mu a cikin rayuwarmu na Krista.
To waɗanne halaye ya kamata Krista su nuna musamman a wannan lokacin Easter da kuma ma nan gaba har ya rayuwansu?
Daga nan ya kamata kowane Krista ya zauna a cikin ƙauna da kuma zama mai nuna alheri da kirki a cikin mutane a kowane lokaci, ya zama kuma mutum mai cikakken ibada da sauran Allah a cikin kowane abin da zai yi.
Ko mai lokacin na Easter ke nufi ga al'umma?
Sunana Lucy Kura, and Easter a gare ni babban abu ne domin shine ceto na. Ma'anan shi gare ni shine na samu ceto ta wurin mutuwa da tashiwansa. Tashiwansa ne bani nasara yau. Ina iya yin farin ciki, ina iya yin dariya cikin dukan yanayi. Duka Krista ya kamata muradin zuciya kuma da tunanin zuciya shine a san cewa wannan babban lokacin da Ubangiji ya yi mana ceto ya zama abun bishara ne ga kowa, kuma ya zama haske ga kowane mutum wanda zai iya shaida shi a cikin littafin Matta sura 5 ayanin ta 16 ya ce mu ne haske, wanda kuma idan mun a cikin rayuwarmu shine za ga wannan hasken da zai haskaka ya shaida mutuwansa da tashiwansa.
Wata kenan ke bayyana manufan Easter a gare ta da dukkan jama'a. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga maimaitin shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa wata jiha a nan Amurka na gab da fara samar da ilimin kwaleji ko kuma jami'a kyauta. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo, Allah Libo sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jihar New York da ke nan Amurka ta amince da wani ƙuduri da gwamnan jihar ya gabatar mata na samar da ilimin kwaleji kyauta ga ɗaliban jihar a tsawon shekaru hudun da ɗaliban kan kwashe domin kammala karatunsu. Aƙalla iyalai kusan miliyan ɗaya ne za su ci gajiyar wannan shiri, wanda tuni aka fara shirye-shiryen aiwatar da shi. Wannan shiri ya samo asali ne tun a lokacin yaƙin neman zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara, inda masu kada ƙuri'a suka yi ta kira ga 'yan takarar shugaban ƙasar ta Amurka da su samar da damar baiwa ɗalibai ilimin kwaleji ko na jami'a kyauta. Idan ko har wannan shiri yakan kama, an yi kiyasin zai rika lashe dala Amurka miliyan 150 a duk shekara wajen biya daliban kudaden makarantunsu. Teresa Lafati da Nick Kell, daliban jami'a ne ko kuma college, a kuma irin tasu fahimtar wannan shiri ne da ya kamata a samar da shi a duk fadin Amurka ba jihar ta New York kadai ba.
We shouldn't have to bend over backwards and literally be
idan aka kaddamar da wannan shiri ba sai mun wahalar da kanmu kamar bayi ba wajen biyan makudan kudaden makaranta na fitar hankali.
The brain can't even comprehend how much it is.
Of all my friends that either live in England,
kasancewar karatu ba shi da tsada a Ingila da Faransa da sauran kasashen Turai. Abokanai na dake karatu a can sun samu damar yin karatu. Karkari a ce su biya haraji mai yawa, amma anan Amurka an mayar da batun ilimi tamkar hanyar neman kuɗi.
Versus here where it's almost a for the most part a for profit model.
Sai dai wannan tsari na samar da ilimi kyauta ga daliban college da na jami'a a jihar ta New York. Tsari ne wanda daliban da kudaden shigar iyayensu ya haura dala 125 a shekara ba za su ci gajiyar wannan shiri ba. Hakan ya sa wata daliba da ake kira Zaina da mahaifiyarta Farida Sharif suke ganin akwai buƙatar a fadada shirin ta hanyar ƙara yawan kudaden da iyaye ke samu.
I would kind of hope in future at least
that ina fatan nan gaba za su ƙara yawan kuɗin da iyaye ke samu domin mu samu damar cin gajiyar shirin, saboda yanzu ha kuɗaɗen da muke samu na bashi da muke biyan kuɗin makaranta sun sa ana bin mu bashi har dala 200,000.
It kind of puts me in a tough spot because
hakan ya saka mu a kuyacin hali. Na so da a ce zan iya zuwa makarantun da mutum ba zai biya kuɗi ba, saboda kuɗaɗen tallafin da nake samu daga wasu makarantun ba sa isa har da rufe gibin kuɗaɗen da nake buƙata.
To sai dai yayin da jihar ta New York ke shirin fara aiwatar da wannan shiri, masu sukar wannan tsari sun ce shirin zai tatike kuɗaɗen jihar sannan ba zai dore ba. Kamar da sakatariyar ma'aikatar ilimin Amurka Betsy DeVos ta faɗa a lokacin da ake tantance ta a gaban kwamitin majalisar dokokin Amurka, inda ta ƙara da cewa ai rayuwa babu abin da ake samu a kyauta. Idan dai aka fara aiwatar da wannan shiri a birnin na New York, kowane ɗalibi da za a ɗauki nauyin karatunsa zai laƙume kusan dala 800,000, kwatankwacin naira miliyan 300,000 a duk shekara, wanda hakan zai sa jihar ta New York a matsayi na 12 a jerin jihohin da ke da karatu mai rahusa a Amurka. Amma kuma duk da haka wannan tsari da ake so a fara aiwatarwa ba zai ɗauke wa ɗaliban ɗawainiyar biyan kuɗaɗen ɗakin kwana ba da kuɗaɗen littattafai da sauransu. Sannan daga cikin ƙa'idojin wannan tsari, ana so duk wanda ya ci gajiyar wannan shiri ya zo na abin nan na New York ya yi aiki idan ya kammala karatunsa. Tamkar irin tsarin nan na ba ni gishiri in baka manɗa. To a ɗaya ɓangaren kuma hukumomin Afghanistan sun ce makekin bom ɗin da Amurka ta suke jiya akan wata maɓoyar 'yan ƙungiyar IS a ƙasar ya halaka mambobin ƙungiyar 36, kana ya ɓarnata makaman ƙungiyar da dama. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta Afghanistan ta fitar a ranar Juma'a da ta gabata ta nuna cewa babu wani farar hula da ya jikkata a harin. An saki bom ɗin ne a daidai wata maɓoyar 'yan ƙungiyar ta IS da ke arewa maso gabashin London Nangarhar a ƙasar ta Afghanistan. Shugaban kasar Ashraf Ghani ya ce an kai wannan harin ne da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasarsa. Wannan hari da Amurka ta kai a Afghanistan na zuwa ne kusan lokaci guda da shugaba Donald Trump ya gargaɗi Koriya ta Arewa da kada ta kuskura ta yi wani gujin makaman nukiliya yayin da za ta yi wani babban bikin hutu a ƙasar. Sai dai tuni Koriya ta Arewa ta mayar da martani ga Amurka a wata hira da kamfanin dillancin labaran Associated Press da ministan harkokin wajen ƙasar Hanson Ryle. Idan Amurka ta yi gangancin amfani da ƙarfin soja a kanmu, za mu mai da martani da irin namu hare-haren. Ministan harkokin wajen na Koriya ta Arewa ya kuma zargi shugaba Trump da neman tsokana da irin sakonnin Twitter da yake wallafawa a shafukansa. Yanzu dai lokaci ne kaɗai zai bayyana me wannan takaddama ta nuna yatsa za ta haifar. Masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sakon farko ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin Dango Saudan Latu da Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Zahiri muna goyen bayan fadi tashin da shugaba Buhari ke yi na san dora Najeriya akan turba ta gari. Da fatan Allah ya dafa masa akan wannan kyakkyawar aniya tashi amin. Sai kuma Ahmadu manaja daga Bauchi yace muryar Amurka ku bani dama in nuna goyen bayan ƴan Najeriya ga shugaban riko na hukumar EFCC Ibrahim Magu. Tabbas mu ƴan Najeriya mun gamsu da yadda hukumar EFCC ke ci gaba da gudanar da ayyukanta. Samawa matasa ƙarin ayyukan yi a Najeriya shi ya kamaci gwamnati ta yi a yanzu. Sako daga Inusa Tankubani Mbaka a jihar Niger da Safar Rao Hakil Zamani Almajirawa Malumfashi. Shi ko nan cewa yayin kasashen duniya ya kamata ku gaggauta hada karfi da karfi a wuri daya wajen dakile ƴan ta'adda duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka dimbin jama'a. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Shi ko nan cewa yayin hakika mu talakawan Najeriya muna son gwamnatin Najeriya ta yi amfani da kudaden da ta kama a garin Lagos domin bunkasa tattalin arzikin Najeriya ganin yadda mu talakawa muke fama da tsada rayuwa sanadiyar tabarbarewar tattalin arzikin Najeriya. Sako daga Salim Abubakar Imam Jinger shugaban kungiyar muryar talakarishin jihar Plateau da Balan Vice direban tanka Jos. Wannan ku yace fatan alheri ga ma'aikatan sashin Hausa. Babu shakka hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC a tarayyar Najeriya ta cancanci yabo bisa kyakkyawar aniyar ta na bankado badakalar kudaden talakawa da wasu baragurbin shugabanni ke yi. Dan haka mu al'ummar Najeriya mun yaba da yadda kike gudanar da aikinki da fatan zaki ƙara himma gami da yin aiki ba sani ba sabo ga duk wani mai yin zagon ƙasa ga dukiyar bayan Allah. Ta hannu guda kuma muna fatan gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari za ta rika amfani da ire-iren waɗannan kuɗaɗe da hukumar EFCC take kwatowa ta hanyoyin da suka dace domin ta haka ne zamu gamsu. Wasika daga Husaina Abba Dambam dan kishin Najeriya ƙaramar hukumar Dambam da Muhammad Musa Dambam young guy da Baba Isa Dambam ku tashi lafiya. To kafin mu karkare shirin kuma bari mu je ga Nazir Ahmad domin mu ji labarai amma fa a takaice wannan karan.
Mutane da dama a Amurka da ke kalubalantar shugaban kasa Donald Trump sun ce ya kamata ya bayyana takardunsa na haraji a fili kamar da kowane shugaban kasar Amurka ya yi fiye da shekaru 40 a baya. Mutane da dama sun yi zanga-zanga da suka yi walakabi da tattakin haraji a birane fiye da 100 a fadin Amurka domin nuna rashin jin daɗin su bisa kin bayyana takardun harajin da shugaban ya ki. Inda suke cewa sai dai in shugaban na boye wani abu ne da baya son a gani. Trump ya yi kwana daga katafaren gidansa na Mar-a-Lago da ke Florida da alamun baya son haduwa da masu zanga-zangar a West Palm Beach. Biranen da masu zanga-zangar suka hadu sun hada da Washington da Philadelphia da Chicago da kuma New York. An tsare mutane da yawa a Berkeley da ke jihar California yayin da masu zanga-zanga biyu da ke adawa da juna suka hadu suka fara jefa kwalabe game da naushin juna. Yau da tunda Trump ya shiga office a watan Janairu ya fada wa ƴan jaridu cewa mutanen Amurka ba su damu ba idan ya bayyana takardunsa na haraji ba. Masu zanga-zanga ta jiya Asabar ta nuna rashin yarda da maganar shugaban. Dubban mabiya addinin Kiristani suka daure wa bincike da kuma shingayen tsaro da aka kafa a dandalin St. Peter's Square wanda aka cika shi da furanni domin bikin Easter da kuma addu'a ta Papa Roma Francis ta shekara-shekara. Bayanin na Easter mai taken Urbi et Orbi wato zuwa ga birni kuma ga duniya baki daya. Kiristoci a fadin duniya na bikin na Easter a yau Lahadi ranar da suka yi imanin cewa Yesu Almasihu ya tashi daga mutuwa. Wannan ita ce rana mafi tsarki a kalandar Kiristoci. Bikin mabiya addinin Kirista na Easter biki ne da yake jujjuyawa yana zuwa ne a kan ranaku daban-daban a kowace shekara. Cocin mabiya addinin Kirista na kasashen yamma na bikin Easter ne a duk ranar Lahadi da ta biyo bayan cikar wata bayan rana ta daidaita da tsakiyar duniya wanda ake kira a turance vernal equinox. Kasar Koriya ta Arewa ta kaddamar da gwajin makami mai linzami da basu yi nasara ba a yau Lahadi. Duk da irin gargadin da Amurka ta yi na cewar za ta dauki tsatsauran mataki sakamakon irin wannan ganganci wanda ya hada da amfani da karfin soja idan da dama. Kamar yadda kwamandan sojin Amurka da yake yankin Pacific yayi bayani ya ce makami mai linzamin Koriya ta Arewa ya fashi kusan nan take a yayin da aka harba shi a kusa da tashar jiragen ruwan yaki masu nutso a ruwa ta Koriya ta Arewa dake Simpo.
To da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala sai kuma Allah ya kai mu da sassafe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausa da ya taya ni gabatarwa sai kuma ci Bahiro Dodone wanda shine ba da ubannin shirin sai injiniya mu ne Al. Ni Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka Washington DC.